أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله يوم الجمعة takwas da watan Sha'aban shekara ta 443 Hijiriya, wanda ya dace da 11 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Afdalu kitabin wa awwalu kitabin ullifa fi ahadisil ahkam, mafificin littafi wanda aka rubuta a cikin ahadisul ahkam, kuma mafi dadewa shine a Sunan na al-Imam Abi Dawud, Allah mashi rahama. Kafin mu fara, muna bayani akan muqaddima akan wani abubuwa da suka shahi littafin nashi mai albarka shine as-Sunan. Mun yi bayani ya gabata akan abin da ya shahi shi al-Imam Abi Dawud, muna cikin bayani akan abin da ya shahi littafin shi. Yau abinda zan mu gani, muqaddimar da zan yi shine akan ta'aliki a cikin littafin Sunan Abi Dawud. Mun gani a cikin littafin al-Imam al-Bukhari yadda yake ta'alikin hadisai. Wa zai gaya mana me ake nufi da ta'aliki? A ce hadal hadisi mu'allaq. Mu'allaq, a kawo hadisi a matsayin mu'allaq. Hadisin da za a yanke, to da an ƙara bayani din. Yawa, ba sanadi kawai, hazafu jami'u isnadul hadis. Shine shahid dukkan sanadin hadisin kawai, a ce ya tabbata daga Abi Huraira ya ce kaza, ko kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ba tare da koro sanadin wannan hadisin ba. Al-Imam al-Bukhari yana yawaitawa kuma da hanyoyin shi. To abinda zan mu gani, ta'aliki a cikin Sunan Abi Dawud. Akwai bahasi guda na wannan Ali ibn Ibrahim ibn Saud, wani malami ne na Saudiya, wanda yayi bahasin doktora guda akan ta'aliki a cikin Sunan Abi Dawud. Ta'aliki da yadda al-Imam Abi Dawud, yadda dai kawo abin da ya karanta a ciki shine ta'aliki a cikin Sunan Abi Dawud, yadda yake yin shi, kuma da hadisan da ya kawo, adadin hadisan da ya kawo akan matsayin mu'allaqai, da wasu abubuwa da suka shahi ta'aliqin. To abinda zan mu karanta, ya sa masu wani littafin tagaliqut ta'aliq ala sunanil imam Abi Dawud. Abinda zan mu karanta mafifici shine muqaddima shi, wannan natija ta bahasin shi wannan malami, wanda zai ba mu haske akan abin nan bayan yayi dirasa littafi guda akan ta'aliqi na imam, akan hadisan dake cikin imam Abi Dawud mu'allaqai, ya samu natijoji kamar haka. Al-Imam Abi Dawud ya yawaita amfani da muhadisai mu'allaqai a cikin littafin shi, daidai gwargwadon wani manhajin shi wanda yake sananne. Yana ta'aliki a ciki, amma ba kowa yake ganewa ba cewa ta'aliki ne, kamar yadda zan mu gani. Ko da hadisan da muka wuce, satin da ya wuce ya kawo ta'alikat da dama masu yawa, amma ta'aliki ne ta siffar wadda ba kowa yake gane cewa ta'aliki bane, wanda yana amfani da ibarori da sigogi wanda suke nuni akan shi, kuma yana suranta nau'anta suranta, ba sura ɗaya ba yake, ba yanayi ɗaya ba yake kawo hadisi mu'allaq. Kuma yana da sabubban da suka sa yake kawo hadisi ta'aliq a matsayin mu'allaq. Mafi mahimmancin su shine yayi bayanin cewa wannan ruwaya tana da illa, da kuma nakalinta yana da magana akan ta, kuma yana na gaba, kuma yana neman kawo hadisin a takaice, hey ki kawo sanadin shi. Kama hadisin ma'anar shi ɗaya ne, lafazin shi ɗaya ne, to sai ce kuma ana rawaitawa ma daga wane irin wannan hadisin, da wane da wane, ko kuma al-ma'ana kenan, al-ma'ana wahid, wanda bamu fara ganin wannan ba a ciki. Da kuma rishin cewa hadisin shi bai ji shi ba yadda sanadin shi, ko kuma ya kasance hadisin bai da sanadi muttasil, ko kuma dan ya bayyana wata fa'ida ta hadisin dake cikin sanadi, ko kuma cikin matanin hadisi. Na gaba, adadin marwiyat inda Imam Abi Dawud ya huddo su a cikin littafin shi mu'allaqai, hadisi 1000 da hadisi 9 ne ya huddo wanda su ya kawo su a matsayin mu'allaq. Al-mutaba'at, kuma adadin hadisan da ya kawo mu'allaqai a matsayin mutaba'a shine hadisi 726, wanda ya kawo a matsayin shawahid marfu'ai hadisi 125 mu'allaqai kuma. ruwayoyin da ya tsaida su akan sahabbai mauqufai ne akan sahabbai maganganun sahabbai wanda ya kasu mu'allaq da wanda ke cikin hukuncin sa na maganganun tabi'ai da malamai su kuma wannan magana 189 ya kawo wanda ya nasabata ga masu ita be kawo sanadin ta ba adadin ruwayoyin da ya kawo cikin littafin shi ga baki daya ruwaya 60 amfani da mu'allaq yayi yawa a cikin sunan Abi Dawud daidai gurgurdan yadda ya dace da wannan kin shi littafin shi kuma yadda yake tarjihin shi Abu Dawud ya allaka hadisai da dama daga malaman shi wanda wani halin dan saboda bai ji hadisin daga wajen su bane bai yana bayyana wa ma shi da kanshi wani lokaci sai zaman abin da ya allaka shi daga shehin shi dan saboda bai ji shi bane bai da ittisali akan shi hadisai mu'allaqai a cikin sunan Abi Dawud suna shiga cikin sharadin littafin shi suna cikin sharadin littafin shi kuma a cikin su akwai wanda ma karshe ne wajen inganci wanda mu ya kawo su mu'allaq amma kuma Bukhari ya huddo su Muslim ya huddo su ko kuma wani ya huddo su daga ciki kuma ko kuma su kasance akan sharadin Bukhari da Muslim ko sharadin ɗaya daga cikin su ko kuma ya kasance sahihi ne amma Bukhari da Muslim basu huddo kuma bai cikin sharadin su kuma akwai wanda ya huddo su hadisi ne ya kawo su mu'allaqai amma kuma hasan ne da nau'in shi hasan li zati ko hasan li ghairihi ko kuma ya kasance ma da'ifi ne amma wanda raunin shi yana dumkuwa rauni ne mai dumkuwa amma mai rauni sosai wanda bai dumkuwa Abu Dawud ko ya kawo shi mu'allaq sai yayi bayani cewa wannan hadisi mai rauni ne na gaba marawaitan da al-Imam Abi Dawud ya huddo hadisan shi a cikin a matsayin mu'allaqai su ma sun shiga cikin sharadin littafin shi akwai marawaci 26 da al-Imam Abu Dawud ya huddo su a littafin shi a matsayin mu'allaqai kuma babu cikin kutubu sita wanda ya kawo wannan hadisin ya kawo shi a matsayin mausuli wanda Abu Dawud kawai ya kawo su a mu'allaq kuma akwai guda 10 wanda ta'aliki ne ya huddo su kuma ashabul kutubus sita sun huddo su da sanadi wannan kuma su ma ana gama su a cikin mazajin kutubus sita shi yasa a cikin ramazin su ake ba su ramazin ta da dalun sai na gaba ashabul kutubus sita dukkan su sun yi amfani da ta'aliki a cikin su akwai mai yawaita kawo hadisi mu'allaq ma'ana shahi dukkan sanadin kawai nasa bashi zuwa ga mai magana ko annabi ko sahabi ko matabi'ai cikin su Bukhari ya yawaitawa a cikin su kamar da Hafiz Ibn Hajar littafi guda ya tagaliqut ta'aliq dukkan mu'allaqat na Bukhari ya wassala su kuma ya sada su ya sadar da su a cikin littafin tagaliqut ta'aliq to wannan mai bahasin na doktora shi ma koyi ne yayi da Ibn Hajar kamar da Ibn Hajar yayi ma mu'allaqat na Bukhari to shi ma haka yayi risalar doktora akan mu'allaqat na sahih sunan Abi Dawud ya allaka su ya kawo su wanda wannan natije shi ce muke gani kuma ya kasance sana'a ta matani galiban a wajen mu'allaqat zan saboda sun samu kuncin huddo hadisin ne bai cika sharadin su ba shi Bukhari in bai cika sharadin shi bai ke huddo shi mu'allaq Muslim shi ma yana kawo mu'allaq a cikin sahihin shi amma kadan ne kawai guda 12 kadai kawo mu'allaq dan saboda yanayin shi da tsarin shi da ya dauka yana da wuya ya kawo mu'allaq Muslim yana kawo ruwaya kuma ya kawo wasu ruwayoyin da suke karhawa mata kenan ba zai buƙaci ba kawo mu'allaq in ba dalili ba dukkan su amma kuma 12 da ya kawo dukkan su ya kawo su da sanadin su a wani gurin cikin littafin shi wanda malamai sun bayyana ko kuma a wajen littafin shi daga cikin su akwai wanda ya yawaita ta'aliki a Tirmizi a cikin Al-Jami' kin shi sai dai mu'allaqat kin shi har yanzu babu wanda ya musu dirasa kamar yadda aka ma sauran wa'annan dirasa wanda manhajin shi ya kamata ayi dirasa a gane manhajin shi Al-Imam An-Nisa'i Nasa'i shi ma a cikin littafin shi ya kawo mu'allaqat amma wanda suke yan kadan wanda ya kawo su ne dan ya bayyana illa su a cikin ruwaya kuma yayi naqadin su amma Ibn Majah bai da mu'allaq ko daya a cikin littafin shi sai na gaba karanta manhajin malaman masu hadisi ga baki ɗayan su yana da amfani babban amfani wajen sanin manhajin su da kuma sanin ilimin da ke cikin littattafan su shi yasa muka dauke shi muke ba shi 'yan mintuttuka dan sanin manhajin su da sanin hanyoyin da suka dora littattafan su akai shine karatun ba karanta matanin hadisi ba kawai da dokan fiqhun da ke kasan shi wanda kuma wannan a cikin mumarasa da littattafan su malamai duka suka huddo wannan abu wanda dalibin ilimi idan yana mu'amala da wannan madkhal na littattafan wannan zai bashi ilimi mai yawa mai albarka wanda shi kahin abinda wanda kahin kai ka tsaya kai bincike ka kawo shi kai shekaru da dama in ma kana da makaman binciken to gashi wani ya riga yayi kenan kawai abu ne a dahebe ka maka ne za a yi yace mu'allaqat na ummahatul kutubul hadisiya dukkan su an wassala su wasala su abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma ba ma sunnar ma'aiki kariya ne game da masu suka tago ne in an ka hujja a hadisi a Bukhari ce ai hadisin ma mu'allaq turaha ne zace mu hadisin ma ai mu'allaq ne ya kawo shi bukun kawo mu hujja da shi ba to wai a ce masa Ibn Hajar ya wasala shi ko kuma Hafiz Abubakar Ibn Abi Shayba ya wasala shi to inda ba ai wannan bahasin ba an ba su raddi akan wannan mas'ala ce da ta kawo mai muhimmanci cikin addinin musulunci tura su yi tsaye su ce ai a Bukhari ma mu'allaq ne aka kawo mu'allaq da ifi ne ba za ku yi hujja da shi ba wanda a matsayin tura ne amma malaman hadisi wanda ake sayin da mustashriqun ya su tashi su yi raddi akan sunnar ma'aiki su yi ta kawo shubuhohi a cikin hadisan ma'aiki wanda a jami'o'i da suka yi tatsawar raddi akan shubuhohin turawa akan sunnar ma'aiki kismi ne mai zaman kanshi wanda za su kawo raddi akan akwai wanda kwanan ne ya fito sahihul bukhari nihayatul usdura littahi ne huddo dan magrib ne wani mustashriq ne ba ɗan qur'ani ne yace sahihul bukhari tunda yake bai taɓa ga tatsiniya ba kamar shi wanda kuma littahi ne ya buga akan wanda hujjojin shi da dalilan shi to wa zai iya mishi raddi in ba wanda suka karanci abin ba kenan shine yasa yace karantan manhajin malamai yana da kawo daurin shi mai girma wajen ba sunnar ma'aiki kariya mu da kama mun tabbatar a ilmin mus'ala wal hadis mu'allaq da ifi ne ba aka hujja da shi kenan duk abin da zan maka hujja da shi a matsayin mu'allaq cikin sunan Abi Dawud ko cikin sunan Tirmidhi ko cikin al-Imam as-Sahih Bukhari wani mai raddi zai zo ya ce ai kariya ce matan da mu'allaq ne kenan da sanin wannan sai a yi mishi raddi akan cewa mu'allaq ne a Bukhari amma kuma ga inda aka kawo shi matsayin mausul da sanadin shi a cike kuma sanadi mai kyau in ka koma ka ga duk mazajin an kawo su babu ne illa ko daya Bukhari ya kawo shi mu'allaq dan bukata da ta sa haka nan dan kai maimaita hadisi saboda manhajin shi da ya dauka kamar yadda mun sani mustashriqun wanda suke abun nan wasu suna ma hadisan annabi hidima wadda ta dace kuma ta anhwanar da malaman hadisi akwai mustashriqun da manyan da ka tana ne hadisi amma turan wanda suna da mu'jam na alfazul qur'ani alfazul hadisin nabawi wanda alfaz na qur'ani su abu ne mai sauki kamar masalan ka dauki kalma guda ka ce a qur'ani so nawa ta zo duka ai yana da sauki tunda qur'anin ɗaya ne to hadisan annabi ha to haka nan suka ma hadisan annabi alaihi salatu wassalam dukkan su gabaki ɗaya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in kana buƙatar kasancewa kalma kaza a rayuwar annabi so nawa ta fito daga bakin shi cikin littafin sa zaka koma kuma turani da kaki da kaso a wannan baban da nasu zaka anhwana wasu kuma sun mushi su tashi su yi raddi akan wannan wasu suna yin wannan bu kawai kasan dauke shi a ilimi matsayin yadda zasu karanta mathematics haka zasu yi shi ba dan su yi imani da abun ba kawai dan su san abun dan su karance su ga menene kuke hujja da shi to wannan tunkara su sai manya-manyan malaman hadisi yan suka huddo wata shubha jahili bai sai tunkare su da ita ko dalibin ilimi sai wanda suke daidai da su su yi rubutu akan raddi akan sunna wanda suke malamai kamar su kuma nan da nan su tashi su yi raddi su ma a rubuce akan wannan mas'ala in ba karatu muke muna kwance da jahilci an yi wannan abin yau za a huddo sira al-ilmi yake tsakaninsu ko kowa ta ilimi suke ta yau wani mustashriq zai huddo wata shubha a cikin sunnar ma'aiki ya huddo ta yau yake bugo ta kansati kaga wani malami ya mishi raddi akan ta a rubuce kuma shi ma ba a baki ba an wuce raddi a zo a zamana ana ta miyau ana ta dimi har ta kai da bugawa ma amma a rubuce a ilmance kuma babu zagi babu komai yadda ka bi manhaji na ilimi ka kawo kai raddi ka kawo shubha a cikin sunna wanda wata shubha in suka kawo ta mai karamin imani sai ka hurce ma in yi jita amma malamai suke tashi su yi musu raddi su ba su amsa akan duk abin da suka ambata zan mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka babu siwak liman qama bil layl baban da ke bayanin aswaki ga wanda ya tashi da daddare to kafin mu je akwai hadisi na 53 hadisi na 53 wanda yake cewa inna min al fitrati al madmada wal istinshaq wa zai karanto mana shi ya fassara mana shi babu matsala ko daya daga shi ne dai daga shi sai kuma bayanan qala abu daud wa zai hawala lokaci yana tafi sai ka goga kaga gurin kwa haddasana Musa bin Isma'il shi ba a tsallake sanadi kawai inna min al-fitra 53 to yi ka kawo fitra me muka fassara ta eh to je ka kawai ifa'ul lihiya yawa hatta iza afau shine cika walintida yawa yayyahi kuma me ake nihi da shi eh me ake nihi da yayyahi anan a shi wanda yake karanta yayyahi na me ka dauki ruwa ka kai ya hama jikinka yawa to je ka walam yazkur intikasa lama yani yawa kenan intikasa lama shine rage ruwa kenan fasalata ta zo daidai ga marwiyatul imamu abi daud an sheikh al imamu ahmad bin hanbal eh 54 kenan sabanin nuskha ne yawa sai babu na 30 zan mu tashi a cikin kitabut tahara na wannan littafi mai albarka al-imam abu daud Allah mashi rahama yake cewa babu siwaku liman qama bil layl baban dake bayanin yin aswaki ga wanda ya tashi cikin dare anan gurin hadisi nuskha ta hadisi na 54 ne a wajen ku na nawa ne 55 kenan an tsallake ina ga wancan matsalar ta sati da aka tsallake guda da hudu kenan kan nawa da naka dai ne yake cewa haddasana muhammad ibn kasir akhbarana sufyan an mansur wa husayn an abi wa'il an huzaifa kala yake cewa kenan kun ga yanzu ma hadisin bukhari bawali a tsaya a sahihir bukhari daga abi wa'il daga huzaifa dan saboda babban dalibin huzaifa ne shi abi wa'il yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-layl ya kasance idan ya tashi daga dare ya shusufahu biswak yana kurkure bakin shi da ruwa yudalliku fahu biswak yana kurkure bakin shi da ruwa na gaba hadisi na 55 yake cewa haddasana musa ibn isma'il haddasana hammad akhbarana bahz ibn hakim an zurarat ibn aufa an sa'ad ibn hisham an aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana yudau lahu wudu'ahu ya kasance ana aza mishi aje mishi ruwan arwalashi wasu ya kahu da aswakin shi fa iza qama min al-layl idan ya tashi daga dare ta khalla sai ya biya bukata shi ba wali ko bayan gari sun mastaka sannan sai ya aswaki kenan zahiri duka gashi nan abinda abunnan al-imamu abu daud ya kulla babu akan shi hadisi duka zan musu bayani daya ne hadisi na 56 al-imam yake cewa haddasana muhammad ibn kasir akhbarana hammam an ali ibn zaid an ummi muhammad an aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin allah kana la yarqudu min laylin bayk ya kasance bayya barci da daddare wala naharin ko kuma da rana fa yastaqizu ya tashi illa ya tasawwaka sai yayi aswaki qabla an yatawadda ka hinyai arwalla kenan wannan hadisin da al-imam abi daud ya kawo munziri yake cewa cikin isnadin shi akwai ali ibn zaid ibn ijda'an wanda ba a hujja da shi kenan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk tashin da zai yi daga barci sai yayi aswaki ko dare ko rana akwai rauni cikin shi anan wanda yake suke sa muku wannan me suka ce hasan kenan kaga a cikin shi akwai yawa kenan kun ga cewa wala naharin in aka gama shi gaba ɗaya shine zai kawo matsala amma in aka bar shi ba tare da wala nahar ba dan ya dace da hadisin da yake baya hadisi na gaba haddasana muhammad ibn isa akhbarana husayn akhbarana husayn an hasib an habib ibn abi sabit an muhammad ibn ali ibn abdullah ibn abbas an abihi an jaddihi abdullah ibn abbas kala yake cewa bitu laylatan na kwana wani dare inda annabi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wancan da yake cewa na sahih bukhari bitu laylatan inda khalati maimuna yace falan mastaiqaza yayin da ya tashi min manamihi daga barcin shi ata dahurahu sai je wajen abun arwallar shi shine ruwa fa akhaza siwakahu ya dauki aswakin shi fastaka sai aswake sun matala hazihil aya sannan ya karanta wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab hatta qaraba an yaktuma sura har sai da ya kusa ya cika wannan sura au khatama ha koma sai da ya cika ta kenan shakku daga shi wannan ibnu abbas da ya kwana wajen annabi summa tawadda sannan yayi arwalla fa adamu sallahu yazo gurin sallar shi kenan na cikin gidan shi gurin sallar shi na cikin gidan shi summa raka arka'atayn fa salla arka'atayn salla raka'a biyu summa raja'a ila firashihi sannan ya koma zuwa ga shumhuda shi fa nama ma sha Allah yayi barci yadda Allah ya kadarta mishi summa staiqaza sannan ya tashi fa fa'ala misli zalika aikata irin wannan summa raja'a ila firashihi sannan ya koma zuwa ga shumhuda shi fa nama sai yayi barci summa staiqaza sannan ya tashi fa fa'ala misli zalika ya aikata irin haka yace kullu zalika yastaku dukkan wannan da yake yana yin aswaki wa yusalli raka'atayn yana salla raka'a biyu summa autara sannan sai yayi wutur sai yayi wuturi a karshe kala abu daud yake cewa wannan karshen shi mai rubuta muku sahih dan saboda hadisi ne wanda mun ganshi a bukhari abu daud yake cewa rawahu ibn fudail an husayn kala fa yatasawwaku wa tawadda wa huwa yaqul fi inna fi khalqis samawati wal ardi ta khatama sura yana wannan bil munasaba kun ga wata siga da al-imamu abi daud yake kawo mu'allaka ciki wannan mu'allaka ne ya kawo ba tare da sanadi zuwa ga ibn fudayl ba daga husayn ya kawo shi kawo mu'allaka ne a matsayin ta'liqi ne hadisi na 58 al-imamu yake cewa haddathana ibrahim ibn musa ar-razi qala haddathana isa haddathana mis'ar an miqdam ibn shuraih an abihi qala qultu li aisha yace baban shi yace nace ma aisha bi ayi shay'in kana yabda'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu dami annabi yake farawa idan ya shigo gidan shi qala sai tace biswak da aswaki kawa aswaki yake farawa idan ya shigo gidan shi dan saboda muhimmancin shi na'am babu shina kenan da sabanin nusakha ne wanda wannan nusakha da take hannuna tana da cikin afdalun nusakh mafificiyar nusakha akwai wasu hadisi wanda zan mu gani cewa zan mu gani dai a ciki da ko bayanin da malamin suka ce mafi yawancin nuskoki wannan hadisin babu shi a ciki kai suka ce a cikin wannan hadisan da suka gabata akwai bayanin farala aswaki cikin dukkan lokuta musamman da kuma bada muhimmanci da shi ga annabi yayi kuma yadda ake san meme tashi da kuma kayyade shi a lokacin sallah da arwalla ayi mustahabbancin shi yayi karhi kuma hadisin jama'a sun huddo shi dukkan malaman kutubu sunna sun huddo sita sun huddo shi sai bukhari da tirmizi ne basu huddo shi ba sai ce ka sani cewa wannan hadisin ba cikin dukkan nusakh na sunan abi daud da kai shi ba haka nan cikin mukhtasarul munziri babu shi haka nan khattabi ma bai huddo shi ba yace mun same shi ne a cikin wani bangare na nusakhawa da take matbu'a ta sunan abi daud a cikin bangaren ta akwai wannan hadisin wanda aka kawo kenan shi yasa hadisin a wani nusakh da dama za a samu babu shi su kuma wannan wanda suke masu sharhi mai aunul ma'bud yana kokarin hada nusakha ne da dama sunan abi daud na rubutun hannu nawa ne sunan abi daud na rubutun hannu nawa ne sune ake cewa nusakha na abi daud in ya hada su kenan dole zai samu bambanci a wani guri wanda a wani guri babu shi sai babu na 31 ke cewa babu fardul wudu baban dake bayanin farlanto arwalla kenan nan tarihin tashri'i ne zai bamu labari shar'antuwar arwalla hadisi na 59 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي ان ابو ان ابي الملي انا ابيه انا النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu llahu sadaqatan min gulul Allah bai amsa sadaka idan ta kasance ta ha'inci ce yace wala salatan bi ghairi tahur haka nan Allah bai amsa sallah ba tare bi tahur ba tare da tsarki ba yayi mahallu shahirkin ibn al-arabi Allah mashirha ma abubakar yake cewa gululi shine ha'inci sai tace dukiya ta haram ba amsarta idan ya kasance ta hanya haram mutun yayi ya ciwo dukiya sai dai a mishi azaba ma akan sarkar da yayi da ita haka nan ita ma sallah ba tare da kusarki ba qurtubi a cikin al-mufhim yake cewa gululi shine ha'inci kawai a tsasake nawawi yace gululi shine asalin shi mutun ya saci dukiyar ganima tun kafin araba sai ake idlaki gare ta ga dukkan wata dukiya ta haram idan mutun ya doka Allah ba zai karba ba hadisi na 60 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal kenan hadisi na biyu wanda muka gani nan in ban manta ba wanda al-imam ya rawaito shi daga malamin shi al-imam ahmad ibn hanbal sananne malamin mazhabin hanbaliya qala yake cewa haddathana abdurrazzaq shine as-sanani qala akhbarana ma'mar an hammam addu'a saboda wannan hanya ce wanda wasu sun tai akan cewa ita ce silsilatul zahab a wajen wasu malaman mustalaw al-hadis dukkan su manyan malamai ne Ahmad ibn Hanbal Abdurrazzaq As-San'ani sahibul musannaf Ma'amar daga Hammam ibn Munabbi daga Abi Huraira Allah ya rada su dukkan su silsila ce manyan mazaje ne qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu jalla wa ala zikri jalla wa ala zikrihi salata ahadikum Allah bai amsar sallar dayan ku idza ahadasa idan yayi hadasi hatta ya tawadda har sai yayi arwalla kenan wannan da shi da waccan da baya tahiyya su daya hadisi na gaba yake cewa haddathana usman ibn abi shayba na 61 usman wannan wa kenan dan uwan abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf wanda mun ganshi a sahih bukhari a darasin yau shi ma yake cewa haddathana waqi'u waqi'u shine waqi'u ibn al-jarrah an sufyan an ibn aqil an muhammad ibn al-hanafiya jikan annabi sallallahu alaihi wasallam أنا علي رضي الله عنه دعا علي الله رشي قال يكتشف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم كتشف مفتاح صلاة الظهور مبود إن صلى شيء سلكي عن شيء سلكي هو بعوي كامل واقعه بدك دس أرو الله دسوان كان جانا بدك أكيد يعني يكتشف تحريمها التكبير كم حرمتا حرم تنتشيني كبرة كنا إن كبرة يا حرم تامك ما جانا أن حرم تامك تشين أبون شيء ده أبون ده أكهانا وتحليلها التسليم كما حلتشن تا شيني سلميوا تحل التامكا ين أبوبون داك حرم تامكا شيني سلميوا دكا سلمي أن حل التامكا الإمام النووي الله مش رحمه يكي تشاء الأمة دكا سسنية إجماعي يكن تشوا حرام النيمتين يسلى باتارة سالكين الرواب وكو سالكين كسا كما باب بمبنشي سكان سلى فرلا كو سلى نافلة دا سجود التلاوة دا سجود سكر دا سلى جنائزة sai wani abin da aka rawaito daga Sha'abi daga Muhammad ibn Jarir al-Tabari daga wadda suke cewa ta halitta sallar janaza ba tare da tsarki ba wannan yace mazhabi ne batili ba amma waiwaye zuwa gare shi malamai sun yi ijma'i akan sabanin shi ita ma sallar janaiza sallah ce yace da a ce mutun yayi sallah da hadasi da gangan ba tare da uzuri ba yayi sabo ba kahuri bane a wajen mu haka nan wajen jumhurin malamai kenan sabanin abin da muka tsaya a hadari wa man sallabi ghayr wudu wa huwa kafirun kenan wannan yace sabanin abinda jumhurin malamai suka tahini sabo ne sabo bai kafurta mutum aikin sabo bai kafurta mutum sabanin mazhabin mu'tazila wanda suke ga mai duk mai sabo kafuri ne wa haka an abi hanifa an rawaito daga abi hanifa Allah mashi rahama yake cewa ya kafuru li tala'u bihi biddin ya kafurta dan saboda yayi wasa da addini magana akwai ta bawo ba babu ita bane akwai ta amma sai dai magana da ake ba ita bace mai inganci be kahurta ba yayi kaba'ira dai daga cikin kaba'irul zunub dan saboda wasa ne da sallah da yake cewa kabbara yin tahrimun ta shine kabbara yace yana nuni cewa yin kabaran nan ita kadai aka ke banta cikin sallah mutun yayi ta siffa ce ta girmama Allah ita kadai ce da Allah yake cewa wa zakara sama rabbihi fa salla sai aka ke sunna ta kebance ta alqur'ani kauta yayi ambaci sunan Allah wannan a cikin sallah ake nihi to yace sai sunna ta kuma idlakan ta zo sai annabi ya nuna mana cewa kuma wajen kabar mi za a ce shine Allahu akbar dan annabi ya kasance yana kabbara yana cewa Allahu akbar wannan shine mazhabin jumhurin malamai cewa he wannan lafazin zai wadatar amma Abu Hanifa ya tahi akan cewa dukkan wani lafazin da zai nuna girmama Allah ya halitta dan Qur'ani kawai aka ambaci Allah kenan kace Allahul a'azam Allahul ajal Allahul akbar dukkan wajen al-Imam Abu Hanifa yayi Shafi'i yake cewa ya halitta yace Allahul Akbar ya kawo ma'arifa a cikin akbar din amma banda sauran Abu Yusuf yake cewa ya halitta yace Allahul Kabir amma Shafi'i yayi nuni zuwa ga cewa alif wal lam ƙara su a cikin lafazi ne ma'ana batta sauyawa Abu Yusuf shi kuma ya ta'allaka da cewa babu lahi dan an ce Allahul Kabir da Allahul Akbar kila aka ce mali Abu Yusuf in kar la yakhruju min al-lafz allazi huwa fil hadith faqad kharaja min al-lafz allazi ja'a bihi al-amal ai mutun ya huta daga cikin lafazin da hadisi yazo da shi sai ya fassara cewa wancan mutlaq ne wannan kuma ba a kayyade ba kawai duk abin da ka fada yayi wannan kuma yace ya halitta cikin ibadodi amma cikin sai a mishi raddin cewa wannan abubuwan da kake fada ta alilin wannan naka ya halitta a cikin wasu abubuwa amma ba wasu lafuzan ba wanda zikiri aka zo da su asali cikin lamarin zikiri abu ne wanda yake tauqifi duk zikiri na sallah tahiyya yanzu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa ka ce wa ala ibadillahi salihin almu'minina ka kara duka dai ka kara ai babu matsala babu abun nan tunda dai babu batawa a ciki to amma sha'ani na zikiri cikin sallah da sha'ani na zikiri wanda aka kawo tauqifi ne wani bai sauya shi shine malamai suke ce an suka yi raddi ga Shafi'i da Abu Hanifa yace dan saboda ibadodi ga baki ɗayan sa ana aikata su ne daidai yadda tsarin su ya zo ba tare da duba zuwa ga ma'anar su ba hakanan sallama assalamu alaikum zaka ce da ita kadai ake iya huta daga sallah sabanin mazhabin Hanafiya suka ce ko hadisi kai ka warware su ka huta daga sallah matukar dai ka riga ka gama tahiyakin kana gama tahiyya ko kace assalamu alaikum ko kace kai wane haka nan kawai ka huta daga sallah kenan wannan shi ma an musu raddi akan cewa ba haka nan bane dole sai sallama take hudda ga maganganu da dama nan da aka musu raddi mafi raddin da za a yi shine cewa dukkan lafazi da yazo na abinda za a yi raddi ga hadisin da yazo a Riyadu Salihin da yana asalin shi yana Bukhari addu'ar kwanciya da wannan sahabi yace wa nabiyyuka allazi arsalta yace mishi yace wa rasulika allazi arsalta yace wa nabiyyuka la bal wa nabiyyuka allazi arsal kaga lafazil annabi ne ya sa da ar-rasul baye da matsala an cikin bayanin wa'azi ne ko wani abu amma dake cikin addu'a ne baka isa ka sauya ba yadda tazo ka barta haka nan baka da ikon sauya duk irin iya sanin ma'anarka shine ake ma malaman Hanafiya raddi akan cewa baka ce ba Allahul ajal ko Allahul kabir da makamancin shi sai babu na 32 al-imam yake cewa babur rajulu yajaddidu al-wudu'a min ghairi hadasin baban dake bayanin mutun ya jaddada arwalla ba tare da hadasi ba yana da arwalla shi amma a kira sallah ya tashi ƙara maimaita arwalla al-imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa hadisi na 62 yace haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddathana Abdullah ibn Yazid al-Muqri wannan nasaba ce zuwa ga ina makara'a gari ne wanda yake a cikin garin Dimashq sai al-imam yace ha ma'ana tahwil sanad yace wa haddathana musaddad wanda bukhari yake kawo haddathana isa ibn yunus qala haddathana abdurrahman ibn ziyad qala abu daud wa ana li hadisi yahya adbat kenan yan gurin adalci na imamu abi daud da kiyayewa wajen bada hadisi ya kawo mana hadisi ta hanya guda biyu amma sai yace amma kuma ni hadisin yahya nahi hardace shi kenan shi zan kawo daga Gudayf yake cewa Muhammad daga Abi Gudayf al-Huzali yake cewa kuntu inda Ibn Umar na kasance wajen Abdullah dan Umar fala manudiye bi zuhur yayin da aka yi kiran sallah az-zahr tawadda sai yayi arwalla fa salla yayi sallah fala manudiye bil asr yayin da aka yi kiran sallar al-asr tawadda sai yayi arwalla fa qultu lahu sai nace mishi me yana mishi magana kenan fa qultu lahu fi zalika yana mishi magana cikin sha'anin wannan fa qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man tawadda'a ala tuhurin duk wanda yayi tsarki arwalla busa wanta arwalla kutiba lahu ashru hasanat za a rubuta mishi lada 10 Abu Dawud yake cewa hadisi musaddad wa huwa atam wannan shine hadisin musaddad kuma shi yahi cika shine hizo a daidai Tirmizi yace amma sanadin shi mai rauni ne ya tabbata cewa amma abinda muke so mu gane a cikin nan me aka rubuta mu da'if ne haka ne sanadin shi mai rauni ne amma abinda muke so mu sani cewa alaihi al-amal indal ulama wannan shine babban hujjar da zan mu gane cewa Abu Dawud ko mai rauni ya kawo amma akan malaman hadisi akan mas'alar wannan haka na ake tahiyya jaddada arwalla bayan mutun yana da arwalla menene ba mustahabi bane dama to shi yake so bayyana mana kuma gashi ya kawo hadisin duk da raunin shi amma yana da wasu da suke karfafa shi asali ma akwai hadisin ke da yayi nunin annabi alaihi salatu wasallam ya lazimci wannan halin shi sai hadisi na gaba kenan da yace nan atam shine yana nihin yahi cika gami da yahi cika kuma yahi tsawo gami da hadisin Muhammad ibn Yahya wanda al-Imam Abu Dawud yake cewa shi har da cewa hadisin Muhammad ibn Yahya shi yahi ragewa gami da gare shi amma babu cin karo da juna tsakanin su dan saboda ziyaratu sika makabula ce sai babu na 33 babu mayun jislma baban bayanin yunajislma baban dake bayanin abin dake wangakin ruwa yake sa ruwa ya zama na mai najasa al-imam a hadisi na 63 yake cewa dasana Muhammad ibn al-Ala wa Usman ibn Abi Shayba kenan su duka bi wal Hasan ibn Ali duka wannan malamai guda uku wa gairuhum da ma wasu su duka suka bashi hadisin nan guda ɗaya kenan wannan hadisin ɗaya a wajen malamai wajen uku da ma wasu suka Imam Abu Dawud ya rawaito shi kalu sai suka ce haddathana Usama Abu Usama anil Walid ibn Kasir an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Abdullah ibn Umar an abihi qal yake cewa su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah mai tsira da aminci anil ma gami da ruwa wa ma yanubuhu min ad-dawab was-siba da abin da yake zawwa yana zawwa a wajen shi na dabbobi da namun daji kenan su zo su koma shine niyaba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan suna nihin ruwa ne a daji, tabki ne a daji, dabbobi suna zuwa suna tasha. Sai ce in kana lama'u qullatayn, idan ruwa ya iza kana lama'u, idan ruwa ya kasance tulubi ne, lamai hamilul khabas, to ba zai dauki kazamta ba. Wannan qullatayn kin da ya fada ita ce ijarka katuwa, ana fada fassara shi da tuluka, amma ba wai irin wanda muka sani ba tulu. Dara Qudni ya yi ruwaya cikin sunan kinshi da sanadi sahihi daga Asim ibn al-Munzir, yake cewa kilalul hiya al-khawanul izam, kilalikin wannan sune manya-manyan tuluna ba kanana ba. A cikin talkhis Ishaq ibn Rahuwi yake cewa al-khabiya tasau salasu kirabin, wanda dayan su kowanne Ishaq yake cewa ta kai salkatara. Daga Ibrahim yake cewa su dukan su sharkoki ne manya masu girma. Daga Auza'i yake cewa kulla guda daya ta kai hannu daya bai iya daga ta. Hafiz al-Baihaqi ya hudo ta hanyar Ibn Ishaq yake cewa kulla ita ce jarkawa da take mai girma, da maganganu ne na malamai akan daidai gwargwadon wannan kinta darasin ya gaba. Ku tuna mana mu zo da wannan littafin nan na al-Mawazin wal-Maqayil ash-Shar'iyya, mu ga awan mu na yanzu nawa tabbada al-kulla kin dan cikin babul wudu' ne. Ya bibiye su dukkan wani ma'auni da suke li da yazo cikin babul wudu' da sai ya kawo shi da bayanin kilo nawa ne, kuma gram nawa ne, liter nawa yake dauka. Idan da zan mu koma gare shi yanzu, da zai kawo zai ga mana cewa liter kaza ne an samu lahiya, ya saboda malami ne wanda yake na zamani, Dr. Ali Juma'a. Qala Abu Dawud yake cewa haza labz ibn Ala, wannan lafazi ne na Ibn Ala. Wa qala Usman yake cewa wala Hasan ibn Ali, da Hasan ibn Ali daga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Abu Dawud yake cewa huwa sawab, wannan hanya ita ce mafi daidai. Haba da hadisin mun sani cewa duk da an yi raddi akwai wanda suka yi nuni akan rishin ingancin shi, amma ba haka nan bane, hadisi ne mai inganci. Hadisi na 64 yake cewa Allah mashi rahama, haddasana Musa bin Ismail qala haddasana Hammad, ha tahawil sanad kenan, wa haddasana Abu Kamil shine Abu Kamil al-Jahadari, haddasana Yazid yani ibn Zurai an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ja'far qala Abu Kamil ibn Zubair an Abdullah ibn Umar an Abi, kenan shi Abu Kamil cha ibn Zubair daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar, daga baban shi yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi mai tsira da amincin Allah, su'ila anil ma, an tambaye shi game da ruwa ya kunu fil falat, da zai kasance a cikin daji. Fa zakara ma'anahu, sai ambaci ma'anar wancan hadisin wanda ya wuce. Hadisi na 65 yake cewa Allah mashi rahama, haddasana Musa bin Ismail qala haddasana Hammad qala akhbarana Asim bin al-Munzir ana Ubaydullah bin Abdullah bin Umar qala haddasani abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa idza kana al-ma'u qullatayn, idan ruwa ya kasance tulubi ne, fa innahu la yanjus, ba zai yi najasa ba. Wannan ta fassara mana ruwayar da raddi ga wanda suke fassara cewa la yahmilul khabasa, bayye jurin, akwai masu fassara cewa bayye jurin kazamta, kenan kazamta ta shiga bata shi take bai jimirinta. Sai zamanin hadisin ya bada ma'ana akasin abinda ake malamai suka dauke shi, to wannan ruwaya ita ta musu raddi cewa la yanjus, bayye najasa, kenan ba cewa bai jimirin najasa bane, bai najasa. Yace mu sani cewa hadisin qullatayn, wannan hadisi ne sabiti ne, tabbatacce daga ma'aiki alayhi salatu wasallam, kuma ana aiki da shi. Yahya ibn Ma'in yake cewa hadisi ne mai sanadi mai kyau, hadisi Baihaqi yace isnadin shi mai kyau ne, mausuli ne, haka Daraquni, haka Ibn Huzaimah, haka Ibn Hibban, haka Hakim, da yana da cikin abin da yake wajibi. In wasu sun soki hadisi kuma sahihi ne, dole ayi kawo magabata da suka saha shi. Ibn Manda yace hadisi ne sahihi akan shartin Muslim. Tirmizi a cikin Jami' kin shi yake cewa Abu Isa yake cewa ita ce magana Shafi'i da Ahmad da Ishaq kuma sun tahi akan wannan hadisi, ruwa idan ya kasance tulubi ne ba zai yi najasa ba, koda ta fada a cikin shi, matukar launin shi da dandan shi bai sauya ba. Suka ce yana kasancewa kamar misalin salka guda biyar. A cikin Muhalla Sharhin Muwatta akwai babban malami Abdullah ibn Muhammad Sulaiman ibn Khalifa da yamma Muwatta Sharhi Al-Muhalla Sharhil Muwatta yake cewa Shafi'i ya ce idan ruwa ya kai qullatayni, to wannan yawan shi ya kai inda najasa ko ta fada ba zai ta najistar da shi ba. Wannan magana ita ce da Abu Ishaq da Abu Ubaida da Abu Saud da jama'a da dama cikin malamai hadisi suka tayi, daga cikin su akwai Ibn Khuzaimah Allah mashi rahama. Kenan ruwa idan ya kasance mai yawa ne a cikin tabki, kuma kaddarta cewa in ya kai wani kadari ne, in ya kai wani yawa ne, wannan kuma maganganu ne na malamai wanda ban mun lokacin kawo sun yi ta sabani akan wannan a takeice dai idan ya zamana bai wangakin shi bai bata mishi launi ba ko dan dano dan wani bawali kadan ya shiga ba zai cutar da shi ba dan sun yi ta bayani akan shi gashi hatta da al-Imam ma wajen safaha nawa yayi akan bayanin shi sai babu na 34 yake cewa babu ma ja'a fi bi'r buda'a baban dake bayanin akan bi'r buda'a rijiya ce da aka yi sani cewa bi'r buda'a rijiyar buda'a hadisi na 66 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn al-Ala wal Hasan ibn Ali wa Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qalu hadathana Abu Usama an al-Walid ibn Kasir an Muhammad ibn Ka'ab an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Rafi ibn Khadij an Abi Sa'id al-Khudri annahu qila li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawaddau min bi'r buda'a shin zammi arwala daga bi'r buda'a wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyadu rijiya ce wanda ake gefa jinin haila ciki wala hamul kilab da naman karnuka wannan duwa ta gawa ciki ake nasawa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan akwai magana akan shi alma'u dahurun ai ruwa mai abu ne mai tsarki layu najisu she ba abin da ke najasantar da shi wa kenan wannan annabi ya kawo shi mutlaqan wata ruwaya ta kayyade ta da cewa yace sai in launin shi ya sauya ko wanga ishu kenan sai ayyuhumal mutlaq ala al muqayyad bazan ka hujja da wannan muka ce ruwa layu najisu she ko mi bai najasar da ruwa ka kawo da sahani karami gashi ka kawo kashin bishashi ko kashin mutane cike da kwano a zuba ka ce hujjar ka annabi ya ce layu najisu she ba abin da ke najistar ruwa kenan matukar hai a kayyade ta da wancan ruwa cewa sai dai ho in launin shi ko dandanan shi ko shaken shi ya sauya Abu Dauda yake cewa wasu malamai suka ce Abdurrahman ibn Rafi a cikin nan gurin bi'r buda'a da yake cewa nan barhan mu gama hadisin na gaba hadisi na 67 yake cewa haddathana Ahmad ibn Abi Shayba wa Abdul Aziz ibn Hayal Harraniyan dukkan su yana cikin ɗan garin Harran ne qala suka ce haddathana Muhammad ibn Salama an Muhammad ibn Ishaq an Salid ibn Ayyub an Ubaydullah ibn Abdurrahman ibn Rafi al-Ansari summa al-Adawi an Abi Sa'id al-Khudri qala yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqu wa naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu lahu ana ce mishi shi annabin kenan innahu yustaqalaka min bi'r buda'a ana shayar da kai waya ma'aikin Allah daga rijiyar buda'a wa hiya bi'run yulqafiya lahumul kilab kuma rijiya ce wanda ake gefa namun karnuka wal mahayi da kuma tsumma na mata sun gama haira ciki ake nasawa wa azrun nas da kashin bishashe na mutane duk ciki ake nasawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal ma'a dahurullahi najisuhu shay ruwa ai mai tsarki ne ba abin da ke najasta shi kenan wannan hadisin yana da bayani akai yana daga cikin hadisin da mushakkikuna fi sunnatin nabawiyya suke raddi akan shi musulunci addini ne mai kazamta addini ne wanda bai san ya kamata ba gashi rijiyar da suke shan ruwa mata masu haira gari guda duka sun yi can suke zuwa su nasa jinin haira su naman karnuka duka can ake zuwa a nasa kuma da kazamta kashin bishashen mutane can duka ake daukowa a nasa ciki kuma gashi aka gaya ma annabin cewa ana shakai da kai daga wannan rijiyar yace ai ruwa ba abin da ke najistar da shi wa yake da amsa akan wannan kuma ya dace ma daga mutane masu karamci wanda suka san mutunci sarka daukan wannan kazamtar da dattin duka su kai su zuba a cikin ruwan da suke sha ina ga ko a kawai ruwan da ake sha hanawa ake zuwa bayan gari kusan shi ko kuma a rika nasa kazamta to kuma gashi gaban annabi rijiya ce ma ba ma tabki ba a ce duk wanda tayi kare haila ta can take nasa kazamta a barshi barshi sai haka kana da amsa mun taba darasin da al a wancan zancan teku ne wannan ko harijiya ce a takaice dai saboda wani ne ya gudana yake gudana yake harijiya ba sai yake a ba wannan ba magana ta farko tun kafin akai zuwa ga hukuncin shi magana ta kan cewa ya dace a rika daukan masu sa shakku a cikin sunnar ma'aiki su ce gashi kuma hadisi sahihi ne babu kura ko dai tare da shi kuma gashi suna kai jini da kaza duka ana zuba kuma cikin ruwan da ake sha har ma ma'aiki aka ce mishi ana shayar da kai daga ciki yace ruwa bai komi Aha. Duka wannan ba mu kai ga wannan ba, ba wannan muke magana ba. Dacewar zubawa mutunci ne. Turawa su dauki wannan suna gihon mu da cewa musulunci addini ne na kazamta. Gashi ruwan shan su ake daukar jinin haila da naman karnuka da datti da kashin bisha shi ana zuba. To al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi Allah mashi rahama mai ma'alimu sunan ya bada amsa akan wannan. Yace mu sani cewa mutanen wancan zamani mutane ne masu tsarki masu addini. Wannan dabi'un a dauke shi a ce suna irin wannan dabi'un. Yace ko ba majuse ba za a nasaba mishi wannan abun ba. Balle mutum wanda ya kasance musulmi mai addini ba wai kasadan bane suke daukar nazatar da kazamta shi suka yi sanasa sun je sun zubda abun su a jibiji sun je sun zubda abun su an yadda naman karan ya abun nan iska ta dauka ta tura ba wai su suka yi sanasa ba matan ma ba su suke dauka ba da niyya su dauka su je rijiyar da suke shan ruwa su dauka yace wannan ba ma magana addini ba bai dace ba da ko majusawa a ce suna ma ruwan shan su haka kenan wannan yace a san cewa kada a nasaba musu duk wanda yake giwa ga sahabbai da zamanin annabi cewa addini ne musulunci na kazamta bai fahimci ina aka ba gaba bane kuma yake abin da yasa annabi yace ba abin da ke najistar da ruwa dan saboda abin kadan ne bai kai wa matakin da zai bata ruwa rijiya kadan ne yake shiga dan saboda an san cewa tana kusa da jibiji ko makamancin wannan wani dan kadan yana iya tashi ya fada shi yasa yace la yunajisu shay kenan dan saboda mutlak ne amma kuma akwai wanda ta kayyade shi cewa matukar launin shi da dandanan shi da shaken shi bai sauya ba to wannan annabi yana da tabbas ne cewa dandanan shi da shaken shi da wannan bai sauya ba shi yasa ya ba su hukuncin cewa ana iya amfani da shi qala abu daud abu daud yake cewa sami'tu qutaybah ibn sa'id naji qutaybah ibn sa'id yake cewa sa'altul qayyim bi ibn buda'a ya abin da yasa irin wannan hadisi wanda suka kasance ahadisi mukhtalifal hadis da mushkilal hadis shine risala ta ta doktora dukkan wasu hadisi wanda suke suna da muguwar fahimta irin wannan ko kuma sun ta da wasu wani hadisi ne yazo yace ayi kaza wani yace ka ayi wanda yake hadisi ne mukhtalifal hadis wanda ya zama tsakanin hadisi da hadisi an samu cin karo da juna wannan yace tawadda umil luhumul ibl luhumul luhumul ibl koyi arwalla in kun ci naman raqumi wancan kuma gashi yace a ka ayi ko kuma aikin annabi ya nuna ba ai to hada kan siyaya ake yi malamai sun azuman haji da hanyoyin da ake bin wajen hada kansu mukhtalaful hadis kenan na farko aljam hanyoyin da za a bi a hada kansu a gano cewa wannan han da yayi hani ne ba na haramci ba ya hana abu kuma gashi ya aikata to musance hani ne ba na haramci ba kenan shi yasa kuma aikatawa da yayi bayanin jawaz misalan ya hana cewa a sha ruwa a tsaye kuma wata ran sai a ganshi a cikin taron aikin haji yana shan ruwan zamzam a tsaye kenan dan ya nuna mana hada kan wannan hadisan shine cewa jami'i aljam'u bainahuma ba wai ayi da wannan nasakha ba a ce wancan na farkon mai yiwa wannan shan a tsaye ya shahe shi a ba za a yi magana nasakha ba sai anyi an hada kansu sun kasa haduwa shi kuma haduwa tana yiwa sha ya ce a zamana a wajen sha shine hali mafi kyau amma kuma ya halitta a sha a tsayin ba haramta bane to irin wannan shine mukhtalaful hadis hadisi ne tsakanin hadisi da hadisi ake cin karo da juna hanyoyin hada su shine hanyoyin guda uku aljam summa nasakh summa tarjih a hada kansu ta hanyoyi wajen 20 da wani abu ayi nasakh nasakh kuma shi ma da ka'idodin shi da sharuddan shi ba da awa ba kawai malamai wani zai ce ai wannan mansufi ne kawai a bisha a tari hazumi babban malami yake hazumi Allah mashi rahama shine farkon wanda yayi littahi akan an-nasikh wal mansukh min al-asar nasikh da mansukh cikin hadisan annabi amma akwai hadisi da dama da yayi da awa cewa mansukhai ne malami suka ce aha bu miyar da ba basu yi ba dan basu cika sharadin nasikh ba haka nan to kuma sai an nasakh sai ya gagara ne an bincika an rasa nasakh dada sai aje zuwa ga tarjihi shi kuma da huskashi hanyoyin tarjihi wajen 100 da wani abu kamar da iraki ya zano su to mukhtalaful hadis yana da cikin as'abu anwa'u ilmul hadis mafi waharat ilmun ulumul hadis daga nan kuma sai mushkilul hadis wanda shi a karan kanshi ba cin karwayi da wani hadisi ba amma shi karan kanshi ne da nassin shi da ganin shi kake ganin kai wannan ya saba ma kaza ko ya saba ma qur'ani ko ya saba ma hankali ko ya saba ma tarihi ko ya saba ma mujtama ko ya saba ma wasu abubuwa dai guda tara wanda sai ya saba musu ake kiran shi mushkilul hadis wanda duk mushkilul hadis da mukhtalaful hadis wanda bai yi wasa ba anan zai halaka duk wanda zai ta'amuli da sunnar ma'aiki bai karanci muftalaful hadith da mushkilihi ba sunan shi halakakke dan zai tagamuwa da su wancan yace ai kaza wancan yace ka ai wancan ya kawo da nasi wanda kyarare yana nuna ma cin mutuncin ma'aiki kamar wannan wani ma kyarare yana nuna cewa kamar wancan na hutsari a tsaye kaga inda ba bayani akai ba a haka mutun sai ya ce wannan kuga annabin nasu ma a tsaye yake hutsari shi kuma ga dalilai can da malamai suka bada amsa ga iri-irin su da dama wanda as'abu ulumul hadisi ne kamar yadda malamai suka nuna cikin mafi wahara ilimin hadisi babu kamar muftalaful hadisi da mushkili Allah madaukin sarki ya kama mana to wannan yana daga cikin mushkilul hadis hadisi masu wahala wanda mutum yayi garaje sai dauke su akan ba haka nan suke nihi ba kamar yadda qur'ani ma yana da mushkilul qur'an ga sunan ayoyi da dama wanda in ka dauke su sai ka halaka Abu Dawud yake cewa Allah mashi rahama sami'tu Qutaybah ta ibn Sa'id al-Baghlani kenan yace cewa sa'altu qayyim bi'r buda'a na tambayi tsawon ibnu bura'a an umuki ha gami da tsawon ta ma'ana gami da fadinta Abu Dawud yake cewa qala sai yace aksaru ma yakunu fiha al-ma'u ila al-ana mafi yawaicin ruwan ta yana kawowa nan yana kawowa gindi yana kawowa cibiya kenan halqul sha'r al-ana yana kawowa wannan abu ba gindi ba ba cibiya ba yana kawowa tsatso kenan yana kawowa bakin tsatso nan mi Abu Dawud yake nuna mana ruwa ne mai yawa ta yadda yar karaman najasa bata najistar da shi mi yake cewa qultu sai nake cewa fa izana qasa idan ya rage kenan Abu Dawud tambaya yake gami da mai tsadan rije bi'r buda'in qala sai yace dudal aura idan ya rage kuma bayyakaiwa al'aura yana kusa da al'aura qala Abu Dawud yake cewa wa qaddartu ana bi'r buda'a ni da kaina na auna bi'r buda'a bi rida'i da mayahina yace madartu alaiha sai nan mika mayahina ciki summa zara'atu sannan na auna shi da zira'i fa iza ardu hasitatu azru sai gashi hadin ta zira'i shidda ne wa sa'altu allazi fataha li al-bab al-bustan na tambayi wanda ya buda mana kofar wannan kin kofar garkak dan saboda rijiya ce mai tarihi rijiya ce mai wannan tajima ana kewaye da ita tunda rijiyar da annabi yake shan ruwa duk abin da ya shahi annabi sahabbai da tabi'ai suna kiyaye shi wanda an bata kariya an kiyaye ta an mata garka mai so da ya shiga ya hutu amma ba abin ne ta ko a mata wani abu to yace na tambayi mai gadin ta ya bude mini kofar garka in shiga yace fa adkhalani fi ilayhi sai ya sa ni ciki yace hal buyira bina'a na tambaye shi shin an sauye ginin ta tun daga lokacin annabin zawwa yanzu amma kanat alaihi ayat da take kin kala la yace a mai Abu Dawud da yake so ya nuna mana yadda ya hadi rijiyar nan zira'i guda shidda gashi hadinta zira'i shidda ne haka rijiyar da ta zama na circle kinta zira'i shidda ne kuma ruwan ta har ya kawo tsatso kenan ruwan ta mai yawa ne wanda layu da jisu hushai wani abu ba zai najista shi ba dan ba zai iya shiga har ya sauya mishi launi ba ko kuma makamancin wannan har ya tambaya ma ranakun kamar rani da in ta ruwan ta ya rage yaya kamar yake tsaya yake cewa yana kawowa kamar daidai al'aura kenan kuma yace mishi rijiya an sauye ginin ta tun lokacin annabin ko haka take yace a haka take yace wa ra'aitu fiha ma'un mutaghayyirun law yace da ido na na gani cikin ta ruwa wanda launin shi ya sauya wannan abinda malamai suke cewa haza yukutubu min al-imamu abi dawud bima'iz zahab wannan yana daga cikin abubuwan da ake rubuta ma imamu abu dawud da ruwan zinare dan saboda takanas ya tashi yaje daga garin su dan ya gane ma idan shi dan abu ne wanda ya shahi shari'a yaje ya gano ma idan shi ya samu tabbas da bai je ya gano buka da ba zan mu ga wannan ba ya ba mu kadarin ta da girman ta da kuma wanda zan mu dauki hukunci da sanin girman ita rijiyar kuma yake nuna mana cewa kamar yadda muka gani a muqaddima al-imamu abi dawud yana cikin huffaz wanda suke masu yawo a cikin neman ilimi na saboda gashi garin shi Sajistan ne kuma gashi a Madina kuma zan mun wuce can Hisnu babu Aliwan na Masar yace shi da kanshi ya ganshi yana nuna cewa Abu Dawud mutum ne mai kokarin tatabbu'ul athar in yaji an ce abu kaza ne sai yaje ya gani da idan shi dan saboda tabbatar da ilimi da tabbatar da shari'a wannan shi kadai ya kadaita da wannan abubuwan da ke ciki kuma sai malamai suka ce wannan hadisin na bi'r buda'a bai saba ma hadisin qullatayn ba yace dan saboda ya kasance sananne ne cewa bi'r buda'a ya kai qullatayn har ma ya wuce dan saboda yace hadisan kenan hadisan tsakanin su daidaituwa ne haduwa ne hada kai ne suke ba cin karo da juna bane wal khas ya qadi alal am khas kuma in yazo yana hukunci akan am kuma yana bayyana shi ba shahe shi yake ba zai bata shi ba kamar yadda khattabi yayi bayani wannan sune bakin abubuwan da zan mu takaita akan wannan littafi mai albarka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi